الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 20 ga watan al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dace ma 9 ga watan 8 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sharh Sunnah na Sheikh Imam Abu Ibrahim Isma'il Ibn Yahya Ibn Isma'il Al-Muzani rahimahullahu ta'ala bada yafi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai misali mutum ne yake zaune da wanda ba musulmi ba shi wannan arni sai Allah ya ma dan uwansa rasuwa wani makusacinsa misali mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wani ko matarsa ko wani dan shi dai na kusa da shi to wai ana iya yi masa ta'ziya to in har shi wanda Allah ya masa rasuwa makusancin arnan musulmi ne za a iya yi masa ta'ziya saboda daman ita ta'ziya an shar'anta ta ne domin lallashi da bada hakuri ga wanda Allah ya jarrabe shi da wata musiba an gane ko kenan in dan uwan arnan musulmi ne to za a iya yi masa ta'ziya ayi addu'a Allah ya gafarta ma wannan dan uwa nashi amma in arni ne dan uwan nashi to baya halatta ayi masa ta'ziya ba ma arni ba ayi masa ta'ziya a sababin mutuwar dan uwan shi arni ko musulmi idan na kusa da shi wanda yake arni Allah ya masa rasuwa wannan musulmi ba za a yi masa ta'ziya ba kenan mu gane ta kasu tarin shi arnan da aka yi masa mutuwa in makusancin nashi wanda ya mutu musulmi ne to za a iya yi masa ta'ziya kuma a yi addu'ar Allah ya gafarta masa amma in shi makusancin arnan arni ne kamar shi to wannan ba za a yi masa ta'ziya ba haka nan idan musulmi ne makusacin shi arni ya mutu to wannan musulmi ba za a yi masa ta'ziya ba dalilin da yake tabbatar da haka shine hadisin da Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya zo da shi a cikin littafin sa Ahkamul Janayiz lokacin da amminsa Abu Dalib Allah ya masa rasuwa, Aliyu Allah ya ƙara masa yadda, ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce amminka Allah ya masa rasuwa. Manzon Allah ya ce da Aliyu, je kaka binne shi. Aliyu ya ce ya rasulallahi, arne ne fa kafiri ne. Manzon Allah ya ce masa, ni na ce ka je ka binne shi, in ka gama binne shi ka zo ka faɗa ma. Aliyu Allah ya ƙara masa yadda, da ya gama binne mahaifinsa sai ya zo ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya umarce shi. Manzon Allah ya ce ma Aliyu, je ka kai wanka. To wannan hadisi yana tabbatar da cewa ba a yi ma musulmi ta'aziyya a sababin mutuwar makusacin shi arne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai halarci wannan jana'iza ba. Shi Aliyu ya zame masa tilas ne, dole shi ne zai ji kunci binne shi idan ƴan uwan shi arna ba su ji kunci haka ba. Kuma ba a rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Aliyu ta'aziyya a sababin mutuwar mahaifinsa, kuma ba a rawaito cewa sahabbai sun yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta'aziyya a sababin mutuwar wannan ammina shi kafiri Abu Talib. Don haka dai a takaice, ita ta'aziyya ibada ce wadda aka shar'anta mana, shine yin amfani da kalmomi waɗanda za su lallashi mutum, su kimsa masa haƙuri, ya rungume abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa na musiba, ya koma zuwa gare shi ya nemi ladan da yake ba duk bawan da ya dora masa irin wannan bala'i. Shi kafiri datti ne, guba ne a ban ƙasa. To Allah ya kawar da shi daga ban ƙasa, kaga wannan abun farin ciki ne, abun murna. Ita kwa daman ta'aziyya ana yin ta ne game da wani abu da mutum ya rasa, an gane ko? To shi kuma wannan bala'i ne da musiba Allah ya yi muku, ce wata ta'aziyya za a ma mutum. Allah ne ya yi maka wani bala'i da musiba, kafiri datti ne, guba ne, kamar yadda Allah ya faɗa, ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najas. Ubangiji ta'ala ya ce, ya ku mu'minai, ku san da cewa mushrikai najasa ne, kazamta ne. To kazamta ce, Allah ya gusar da ita daga ban ƙasa. Kenan maganar bada haƙuri bai ma taso ba, iya abin da za a yi farin ciki da murna, an gane ko? Ko kai irin addu'ar da Hausawa suke yi cewa Allah ya daɗa nauyin ƙasa, duk da cewa ba a shar'anta ba na cewa ka yi masa wata addu'a, ya rigaide ya koma zuwa ga Ubangijinsa, kuma abin da ya shuka a rayuwarsa na kafirci shine zai hadu da shi. Ana iya mi?
Ana iya kai tare shi da
kansa. Wani misali, mutum yana tare da wani makwabci na kusa da shi, sai ya kasance yana shan kayan maye, musamman irin wannan taba mai juyar da hankali ta haukatar da mutum. Za ka iya zuwa ka faɗa ma hukuma? A'a, ba za ka je ka faɗa ba. Iya abin da za ka yi, jan hankali za ka yi masa da nasiha. In ka yi masa yau, gobe ma ka yi masa, jibi ma ka yi masa, karka gajiya. Mai yiwa in yau galgaɗin bai yi amfani ba, wata rana idan Allah ya masa dace, ya haskaka zuciyarsa da tuba, zai iya karɓar wannan galgaɗi. Amma inda mai sayarwa ne, to wannan ɗan ta'adda ne, za ka iya kai ƙarin shi ka faɗa ma hukuma. An gane ku? Saboda yana daga cikin masu yaɗa ɓarna a ban ƙasa. Su kuma ɓarnata ba a barinsu, domin guba ne a cikin al'umma. Yadda suka lalace, haka suke ƙoƙarin lalata jama'a. Duk wanda yake sayar da kayan maye, to wannan dole a kai ƙaran shi. A sirrance ka je ka shuna ma hukuma ka faɗa musu. har ma ka ba su bayanin lokacin da za su cirke shi in kana sane da lokacin da za su kawo dauki saboda mabarnaci ne. Amma in mai sha ne to wannan sai dai ai masa nasiha, Allahumma sai dai in ya kasance shi mai shan kuma yana kokarin janyo yara na unguwa yana famar ya lalata su, gane ku, to wannan shi ma ana iya kai karar shi. Amma in ya kasance ya takaita a kan shi shi kadai ne yake sha, to wannan nasiha za a yi masa. Wai sanya zobe wanda yake ba na azurfa ba, akwai laifi kwarai, musamman in ya kasance zobe ne na bakin karfe. Gane ku, zobe na bakin karfe haramun ne wato mumini ya sa. Iya abinda aka yi ma mumini rangwame shi ne zobe wanda yake na azurfa, to amma abinda ya shafi zobe na bakin karfe ko jan karfe irin wannan tagulla da sauransu, wannan duka baya halatta baya dacewa. Domin akwai dalilai ingantattu waɗanda suke hani game da haka, shi ne at-takhattum bil hadidi, yin zobe da bakin karfe haramun ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama bayani akan gabar da malam Allah ya ji kansa yake faɗa game da shi wannan littafi, kamar yadda yake cewa hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a 'alayha al-mabun mabun al-awwaluna min a'immatil huda. Malam yace wannan littafi wasu maganganu ne da wasu ayyuka waɗanda al-mabun al-awwaluna min a'immatil huda, shuɗaɗɗu na farko daga cikin shugabannin shari'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ijtama'a 'alaiha, sun haɗu a kanta cewa wannan ita ce aqida tacacciya, aqida ta musulunci wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina al'umma a kanta. Gane ku, duk abubuwan da malam ya ambata mana tun farko har zawwa nan maganganu ne da ayyuka waɗanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ijma'i akan ta cewa wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina al'umma. Sai ya ce wa bi tawfiqillahi itasama biha tabi'una qudwatan warida, yace a sababin dace da gamdakatar na Allah subhanahu wa ta'ala da yake yi ma wanda ya zaba daga cikin bayinsa. Malam yace itasama biha tabi'una, tabi'ai suka yi ruko da wannan aqida, qudwatan, dan koyi da mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waridan kuma dan gamsuwa da abinda suka karantar da su. Karbar gaskiya ko kuma mu ce gane gaskiya da karbarta, wannan dace ne na Allah subhanahu wa ta'ala da yake yi ma wanda ya zaba daga cikin bayinsa. Wayo da dubara baya iya fahimtar da bawa gaskiya balantana ya bashi ikon karbarta, shi yasa anan malam yace wabi tawfiqillahi, a sababin dace na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da gamdakatar da yake yi ma bayinsa. Itasama biha tabi'una, tabi'ai suka yi ruko da wannan aqida, qudwatan, dan koyi da mazanjiya kenan sahabbai, warida kuma dan yadda da gamsuwa da abinda suka karantar da su. sai yace wa jana buttakallufa fima ku mazanjiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da atba'u tabi'i malan yace wa jana buttakallufa fima ku sunni sanci attakallufa kallafa ma kai zawwa da wani abu fi ma kufu a cikin abin da aka wadatar da su aka isar musu. Menene aka isar musu aka wadatar da su? Shine duk wani abin da zai kusantar da bawa da ubangijinsa. Tuntuni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana haka, duk wani abu wanda zai nisanta bawa gabarin ubangijinsa ya zame masa matsala a wannan rayuwa ko a makoma lahira. Tuntuni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana bayani mai gamsarwa, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa, babu wani abu ko mun kankantar sa wanda zai kusantar da ku da ubangijinku, face tuntuni na bayyana ku. Babu wani abu wanda zai nisanta ku gabarin ubangijinku ya zame muku matsala. Manzo Allah yake face na tsawatar da ku, na ja kunna. Don haka mumini wajibi ne ya nisanta kansa game da attakalluf a cikin abin da aka isar maka, domin in dai addini ne to Allah ya riga ya cika shi, kamar yadda ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tuntuni Allah ya cika addinin sa. Duk wani abin da zai kusantar da mu zuwa ga ubangijinmu mai sunan ibada, to alqur'ani da sunna sun yi bayani. Kar mutun ya sake ya kallafa ma kansa zawwa da wani abu wanda zai zame masa matsala, wanda kuma zai wahala a rayuwarsa, kuma Allah ya ki karba. Domin aiki na bid'a Allah baya karba, ko shekara dubu bawaye yana bauta ma Allah bauta wadda take ta bid'a, to Allah ba zai karba masa dili da misqala zarra. Domin ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, hadisin na cikin sahihain, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan lamarin namu, ma laysa minhu, abinda ba ya da tushe a cikin sa, manzo Allah yace fa huwa raddun, za a watsar masa da kayan sa, za a mayar masa. Duk wanda ya kirkiri wani abu da sunan ibada, abinda ba shi da tushe a cikin alqur'ani ko sunna, to ko shekara dubu mutun yayi yana aikata wannan aiki na bid'a, Allah ba zai karba ba. A wata riwaya dake cikin sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu. Duk wanda ya aikata wani aiki, aikin da babu umarnin mu akan sa, ba Allah ba yace kai, ba manzon sa ba yace kai, manzo Allah yace fa huwa raddu, za a watsar masa da kayan sa. Hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wannan riwaya, domin wani yana iya cewa to ai ni ba ni ba na kirkira, gani ne ana yi kuma ni ma na ci gaba da yi. Shi yasa manzon Allah sai ya ce to man amila amalan, duk wanda ya aikata wani aiki da sunan ibada. Kaga a riwaya ta farko man ahadasa, wanda ya kirkira, riwaya ta biyu sai ya ce man amila amalan, shi wannan ba kirkirawa ba, gani ne ana yi sai yake koyi yake aikatawa, to shi ma Allah ba zai karba masa ba. To dan haka mazanjiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai wajana buttakallufa fi ma kuku, sun nisanci kallafa ma kai zawwa da wani abu a cikin abin da aka isar musu aka wadatar da su. An gane ku? Shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke faɗa yana maimaitawa, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ittabi'u, ku bi iya abinda aka sa ku. Wala tabtadi'u, kar ku sake ku kirkiro wani abu. da sunan addini sai ya ce faqad kufitum tuntuna an isar muku, in dai addini ne ibada ce to an isar muku nassi na alqur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wadatar da mu, sun nuna mana duk wani abu na aiki na fada da aiki wanda zai kusantar da mu da ubangijin mu. Malam sai ya ce fasuddidu bi aunillahi wa wufiku, fasuddidu an datar da su game da rukun gaskiya bi aunillahi da taimakon Allah, wa wufiku kuma an musu gamdakatar, an musu dace game da karbarta. Lafazin fasuddidu minas sadad ne, idan aka ce sadad shine isabatul haqq, dace ma gaskiya, to an musu dace game da gane gaskiya da karbarta bi aunillahi da taimakon Allah, wa wufiku kuma an musu gamdakatar wato game da karbarta. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umarnin mu muyi kokari mu kama sababi a kullum bawa ya ringa famar dace ma gaskiya. An gane ku? Duk abin da zaka aikata da duk abin da zaka faɗa, to yi kokari kai sanin kai ka bincika ka san cewa shin wannan abu yana da alaƙa addini ne ko ba addini bane. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da musaddidu wa qaribu wa abshiru, saddidu, manzon Allah yace ku yi kokarin dace ma gaskiya. Ta wace hanya bawa ke dace ma gaskiya? Shine ta hanyar komawa zuwa ga alqur'ani da sunna akan fahimtar maganjiya. Manzon Allah yace wa qarihu, ku kusaci abinda aka ce ku yi, ma'ana kwatanta ku yi iya gulgulan ikon ku. Wa abshiru, manzon Allah yace kuma ku riki albishir. Shine anan yace fasuddidu an yi musu, wato shine dace game da fahimtar gaskiya bi aunillahi da taimakon Allah, wa wufiku kuma an musu gamdakatar game da karbarta. Wannan gaba tana tabbatar mana fahimtar gaskiya da riko da ita, wannan taimako ne na Allah subhanahu wa ta'ala, ba wani karfin bawa bane, ba wani wayensa bane, ba wata dabararsa bace. Shi yasa aka karantar da mu la haula wala quwwata illa billah, illa billahi ay illa bi aunillahi, sai da taimakon Allah. Shi ne malam sai yake faɗa yace lam yargabu anil ittiba'i fa yuqassiru, su mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai, wato ba su yi kyama anil ittiba'i gabarin biyar tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da shi, fa yuqassiru balantana, su takaita su kasa kai inda ake bukatar akai. Lam yargabu anil ittibai, basu yi kyama gabarin bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi. Fa yuqassiru balantana, su takaita su kasa kai inda ake bukatar akai. Jama'a ce waɗanda suka rungumi wannan wahayi guda biyu, alqur'ani da sunna, ba dare ba rana game da karanta su da haddace su da kokarin fahimtar abin da suka kunsa. A kullum famar mazanjiya sahabbai da tabi'ai shine kokarin gane hanya tutar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin su ne duk abin da yazo a alqur'ani da sunna, to ba sa kyamar mai kauya. Wannan ku daman ita ce dabi'ar mumini, yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dabi'antar da shi. A duk lokacin da gaskiya ta bayyana gare shi, to kai tsaye zai mai kauya, babu wata, babu datti, babu jinkiri. Ubangiji ta'ala ya faɗa innama kana qaula lilmu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shi mumini raqumi da akala aka san shi game da gaskiya in dai ta bayyana gare shi, ba maganar ya kyamaci gaskiya, ko da abin ya saba ma al'adar su, ya saba ma dabi'ar shi, in dai gaskiya ce to ba zai kyamace ta ba, zai karbe ta. Sai yace walam yujawizuhu tazayyuda, kuma ba su ketare abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu da shi na wannan tafarki tazayyuda dan kari, fa ya atadu balantana, su wuce makadi da rawa, kenan sun tsaya iya inda aka tsida su, su ba su kasa kai inda ake bukatar a kai, kuma ba su wuce gona da iri. Wannan su ne muminai waɗanda suke na hakika, don haka shi musulunci, an gane ko, ko mu ce ahlus sunna wal jama'a, jama'a ce wasatiyya, inda ake bukatar a kai ba su kasa kaiwa ba, sannan kuma ba su wuce makadi da rawa, kenan babu tafriq wala ifrat a cikin al'amarinsu, babu sakaki kuma babu wuce iyaka. Shi yasa Ubangiji ta'ala ke faɗa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Shine muka yi misali a darasi da ya gabata, misali daya wanda yake nuna mana cewa ahlus sunna wal jama'a al'umma ce tsaka-tsakiya wadda bata kasa kai inda ake bukatar a kai, kuma bata wuce gona da iri. Misali idan ka dauki mas'ala ta mai aikata babban laifi, mutumin da yake aikata babban laifi, kaga su al-murji'a wata jama'a ce waɗanda suke da aqidar cewa in dai kai kalimatu shahada kace la ilaha illallah, to ka sha kurumin ka, ka sheke ayarka, duk abin da kake so kai, koda baka taba yin sallah, baka azumi, baka zakka, baka komai na ibada, duk wani aiki na aisha baka dina ba, suka ce kai dan aljanna ne a gobe kiyama tunda kai kalimatu shahada. Su a aqidar su aikin alfasha, aiki na zinubi baya cutar da imani, in dai kai la ilaha illallah kawai kai musulmi ne kuma dan aljanna ne, koda baka taba yin sallah ba. Kaga wannan sun takaita, sun kasa kai inda ake bukatar akai. To su kuma khawarij sai suka wuce makadi da rawa, suka ce duk wanda ya aikata babban laifi, yayi ƙarya, ko yayi da mutane, ko yayi sata, ko yayi kwace, ko yayi zina, ko yayi shagiya, ko yayi kisan kai, suka ce ya kafirta, ya bar musulunci. Su a aqidar su kawai in dai ka aikata babban laifi to ka kafirta, ka bar musulunci. To kaga a aqidar ahlus sunna wal jama'a, aikata babban laifi baya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga musulunci, matukar ba shirka bace, matukar ba shirka bane hada Allah da wani a cikin ibada, matukar ba shirka bane. To babu wani aiki in dai ba abubuwa ba waɗanda suke na ridda. To a aqidar ahlus sunna wal jama'a, aikata babban laifi baya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga musulunci. Kaga anan kenan ahlus sunna wal jama'a sun zamanto jama'a wadda take tsaka-tsakiya, ba su kasa kai inda ake bukatar akai. A aqidar ahlus sunna wal jama'a, aikata ayyuka na zinubai suna cutar da imani, domin imani yana da duwa yana raguwa. Me yake dada imani? Da'a ga Ubangiji. Me yake rage imani? Ayyuka na sabo. Kuma sannan ba su wuce makadi da rawa, suka fitar da wanda ya aikata babban laifi daga cikin musulunci, kamar yadda khawarij suka fitar da mai babban laifi. Su mu'tazila suka ce huwa bainal manzilataini, a wannan rayuwa ta duniya yana tsakanin matsayi guda biyu, shi ba musulmi ba, shi ba mumini ba, shi ba kafiri ba. Amma suka ce in ya mutu to dan wuta ne zai dawwama a cikin ta, kamar yadda su khawarij suka tafi. Amma a aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk wanda ya mutu yana aikata babban laifi, ƙarya ko sata ko kwace ko zina ko shan giya ko kisan kai, matukar da ya halatta ma kansa wannan aiki, to lamarin shi na ga mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In Allah ya so rangwamta masa, ya rangwamta masa, idan ya ga dama kuma ya azabtar da shi, in ma ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa, a ƙarshe da ceton masu ceto, ko mun kankantar imaninsa za a fitar da shi a kai shi aljanna. Shi ne anan malam ya ce walam yujawizuhu, basu ketare wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tazayyudan dan kari fa ya ta duba lantana su ketare iyaka. Malam sai ya ce fa nahnu billahi wasiquna, mu kam ya ce mun yadda mun amince da Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala, shi kadai ne abun bautar mu, ba mu da wani abun bauta in ban da shi. Wa alaihi mutawakkiluna, kuma a kan shi muke dogaro ba ga wani ba. Wa ilaihi fittiba'i atharihim ragibuna, zuwa gare shi muke kwadayin samun lada bittiba'i atharihim, game da biyar gurabun mutanen jiya mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai. Wa ilaihi, zuwa ga Allah ragibuna, muke kwadayin lada fittiba'i atharihim, game da biyar wato sawunsu da gurabunsu. Za mu tashi gaba ta gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, malam Allah ya ji kansa na faɗa, sai ya ce fa hadha sharhu sunna, dukkan wannan bayani da na yi tun farkon wannan littafi har izuwa wannan gaba, malam ya ce shi ne bayanin sunna. Kar mu manta bayani ya gabata, ma'anar sunna a nan ana nufi aqida wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da ita, kuma ya gina al'umma a kanta. Dan haka littattafan aqida, wasu daga cikin magabata sukan ambace shi da wannan suna. An gane ko? Shine yace fa hadha sharhu sunna, wannan shine bayani na wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da abinda mumini zai kudirce a zuciyarsa ya yadda da shi dari saman dari, kar a samu kokonto daidai da misqala zarra, wato tattare da shi. Malam yace taharraitu kashfaha wa awdahatuha, malam yace na kirdadi kashfaha, yayi ta dan na fito da ita fili kowa ya gane. Wa awdahatuha, malam yace na bayyanar da ita. Idan aka ce at-taharri shine kirdada, ma'ana ka nufaci abu, kai kokarin dace masa, shine malam yace taharraitu kashfaha, na kirdadi yayi wannan aqida. Wa awdahatuha, malam yace na bayyanar da ita. An gane ko? Ya bayyanar da ita, domin kowanne ya zo da fada ko aiki abinda yake aqidar ahlus sunna wal jamaa, kuma duk mas'alar da yazo da ita akwai dalilai, ayoyi na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da wannan aqida. Sai yace fa man waffaqahu Allahu lil qiyami bima abantuhu, duk wanda Allah ya masa gamdakatar, yayi masa dace lil qiyami, game da tsayuwa tsayin daka, bima abantuhu, game da abinda na bayyana shi, kai kokarin kudircewa da kwatanta aiki da abin da ka karanta na wannan aqida, ma'a maunatihi lahu, tare da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala gare shi, bil qiyami ala ada'i fara'idihi, game da tsayawa tsayin daka a bisa bada farloli na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Lafazin fara'id jami'i ne na farida, abinda Allah ya farlanta ma bawa. Malam yace bilihi tiyadi fin najasat, game da taka tsantsan da kiyayewa da nisan ta kai game da wato najasa, imma najasa wadda take ma'anawiya ko najasa wadda take hissiya, ka ringa taka tsantsan kana nisan da kanka game da duk wata kazamta, kazamta wadda take ma'anawiya. Najasa a ma'anance na da yawa, kaga kafirci najasa ne, shirka najasa ce, girman kai najasa ne, jiji da kai najasa ne, riya najasa ce, kazamta wannan hasada najasa ce, bid'a najasa ce, dukkan su wannan najasa ne a ma'anance. Mutum yayi kokarin taka tsantsan da nisan ta kanshi game da duk wani abun da yake najasa a ma'anance, ko kuma abun da yake a tabbace najasa wadda take sissiya, mutun yayi kokari nisanta kanshi game da bawali, karye taba ka, karye taba tufafinka, amma har Allah ya kaddara ya taba jikinka ko ya taba tufafinka, to kai gaggawa ka tsabtace jikinka. Domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nisanta kanku game da bawali, domin mafi yawan azabar kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sababinta wato shine bawali. Hadisi ne sahihi, kamar yadda hadisin yana cikin as-sunan na al-imam ad-darqutni Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafin sa Irwaul Ghalib. Shine anan malam yace bilihti yadi fil najasat, game da taka tsantsan da kiyayewa game da najasa. Malam sai yace wa isbagi taharati ala ta'ati, wato da kyautata tsarki ala ta'ati akan yima Ubangiji subhanahu wa ta'ala da'a, ma'ana abubuwan da ya shar'anta. Idan arwalla zakai ka tsaya ka kyautata arwalla ka cika ta, ka zo da duk abin da aka shar'anta bakin gulgudan iko na farin lai da sunnoni da mustahabbai. An gane ku? Kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana daga abin da yake kankare ma bawa zanubai shine kyautata tsarki mutun ya cika shi. Kamar yadda yake cewa ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya rasulullah, qala isbabul wudu'i ala al-makarih. Sai yake cewa wa kathratul khuta ila al-masajid, sai yace wantizaru as-salah, sai yace fadhalikum ar-ribat, fadhalikum ar-ribat, fadhalikum ar-ribat aw kama qala. Zan Allah yace shin yanzu bazan nuna muku abinda Allah yake shafe ma bawa zinubansa a sababinsa kuma ya daukaka darajarsa a gun ubangijinsa? Sahabbai suka ce kwarai muna bukata ya manzon Allah ka fada mana. Manzon Allah sai yace isbagul wudu'i alal makari, cika arwalla ko ka ci an gane ko alal makari a bisa hali na ki da kyama. Misali lokacin sanyi, ruwa yana da wahalar tabawa saboda sanyi, amma ka tsaya ka kyautata, kar ka yi arwalla sama sama, ka kyautata ka cika ta, ka zo da duk abin da aka shar'anta. Dan haka ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yace babu ɗaya daga cikin ku da zai yi arwalla ya cika arwallarsa, ya zo da duk abin da aka shar'anta bakin gulgudan iko. Sannan a karshe ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Manzon Allah ya ce face sai an buda masa kofofin aljanna guda 8 ya zaba, sai ya zaba ya darje. Umar Allah ya kara masa yadda shi ya rawaito mana wannan hadisi. To shine malam ya ce wa isbagi taharati al-ba'ati, da cika tsarki ala ba'ati akan ayyuka na da'a wanda Allah ya shar'anta cewa dole sai da tsarki. Wa ada'i salawati ala istiqa'at, malam yace da bayar da salloli na lokaci biyar ala istida'ati a bisa gulgudan ikonka, ka kiyaye salloli na lokaci biyar, kiyaye sallayinta a lokacinta da kwatantawa ka zo da abinda aka shar'anta. Shine Ubangiji ta'ala yake mana umarni, hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qaniti. Kuma haka ya fada wa aqimus sala inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. To shine imani yace wa ada'is salawati, da bayar da waɗannan salloli na lokaci biyar ala listida'ati a bisa gulgudan iko, gulgudan iya iyawarka. Domin ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jamb aw kama qala. Manzon Allah yace kai salla a tsaye in kana da iko, in baka da ikon yin salla a tsaye manzon Allah yace yi ta a zaune, idan ba za ka iya yin salla a zaune manzon Allah yace ka yi ta a kwance akan hakarkarinka. Ubangiji ta'ala ya faɗa fattaqullaha mastata, shi yasa anan malam yace ala listidaati a bisa gulgulai iko ta kowane hali ka kiyaye waɗannan salloli na lokaci biyar ka yi su a lokacin su kuma ka kwatanta zawwa da duk abin da aka shar'anta malam yace wa ita'iz zakati ala ahli lijidati da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba ala ahli lijidati a bisa ma'abuta wadata mi ake nihi da wadata wanda ya mallaki nisabi abin da ya kai zakka to sunan shi mawadaci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Mu'az lokacin da ya aika shi zuwa birnin Yaman manzo Allah yake cewa fa inhum afa'uka li zalik fa akhbirhum ko fa a'limhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim to khazu min agniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim hadisin yana cikin sahihai manzo Allah yace ka sanar da su Allah ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyoyin su wannan sadaka za a karbe ta ne daga gun mawadatan su kuma za a mayar da ita ga talakawansu talakawan musulmi kenan lafazin aljidat jami'i ne na jida idan aka ce jida wadata kenan shine yace wa ita'iz zakati da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba ala ahli lijidati akan ma'abuta wadata ma'ana waɗanda suka mallaki nisabi shine gulgudan abin da yake zakka sai yace wal hajji ala ahli lijida hakanan ziyarar ɗakin Allah mai alhurma ga waɗanda suke ma'abuta wadata wal istida'at wato da iko duk wanda Allah ya mallaka masa guzurin da zai wadace shi zuwa da zawwa kuma ya yi mallaki abun hawa to wannan haji ta zama wajibi a kansa ana magana a wancan lokaci kana da rakumin da zai iya kai ka ko wani doki ko wani jaki a yau sai mu ce mutumin da ya mallaki kudin jirgi abin da zai kai shi ya dawo da shi da guzuri to haji ta zama wajibi a kansa domin Ubangiji ta'ala ya faɗa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila shi istida'a anan mutum ya zamanto ya mallaki guzurin da zai kai shi ya dawo da shi kuma ya zamanto yana da koshin lafiya hanyar da za ta kai shi ta dawo da shi hanya ce amintacciya babu abin da zai taba lafiyarsa ko ya taba mutuncinsa ko ya taba dukiyarsa an gane ko to wannan haji ta zama wajibi a kan shi shi yasa malamai suke cewa azzad war rahila guzuri da taguwa ma'ana mutum yana da rakumin da zai kai shi kuma ya mallaki guzuri kenan a yau dai ka mallaki kudin jirgi da abin da zai kai ka ya dawo da kai na guzuri to wannan haji ta zama wajibi a kan mutum domin ya zo daga Umar Allah ya kara masa yadda yake a hadisi ne wanda shaka Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi cewa hadisi ne mauku akan Umar hadisin da yake cewa man mata wa huwa musir Umar yake cewa duk wanda ya mutu yana da wadata yana da hali lam ya hujja binje bai yi haji yace fal ya mutu ala ayi halin sha'a Umar yace ya mutu akan duk halin da ya so yahudiyan aw nasraniyan ya mutu yana ba yahude ko dan musham mutumin da yake da hali na yin haji kuma yake zuwa mutuwa ta cin masa Umar yace ya mutu akan duk halin da yaso ba yahude ko ba nasari to dan haka duk wanda ya mallaka ya mallaki guzurin da zai kai shi ya dawo da shi to yayi gaugawa ya je ya sauke abinda Allah ya farlanta masa malam sai yake fada sai yace wasiyami shahri li ahli sihhati da azumtar wata na Ramadan ga waɗanda suke ma'abuta koshin lafiya duk wanda yake cikin koshin lafiya wata ya tsaya babu wani uzuri tattare da shi uzurin da zai hana shi azumi to ya tabbata wajibi ne akan shi ya azumce wannan wata guda kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat sai yace faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to shi yasa anan malam yace li ahli sihhati ga ma'abuta koshin lafiya duk wanda yake cikin koshin lafiya wannan wata ya tsaya na Ramadan, to ya tabbata wajibi ne ya azumce wannan wata. Matukar baya kan hali na rashin lafiya ko bulaguro da sauran uzurin da yake bada damar ajiye azumi. Malam sai yake faɗa, sai ya ce wa khamsu salawati sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ba'di salawati. Malam yace da salloli biyar waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta mana su min ba'di salawati, bayan waɗannan salloli na lokaci biyar, bayan salloli na farilla guda biyar da Allah ya farlanta mana, to akwai wasu salloli guda biyar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta mana, kuma sunna ce mai karfi. Malam sai yace salatul witri fi kulli layla, salla ta witri a kowane dare, yin witri a kowane dare wannan sunna ce mai karfi. Bal ma su malaman Hanafiya sun tafi akan cewa wajibi ne, dole ne mutum yayi shafa'i da witri, matukar mutum bai yi ba suka ce to yayi laifi. Shi shafa'i da witri sunna ce mai karfi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a cikin hali na bulaguro ba ma zaman gida ba, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya barin shafa'i da witri. Witri ko a halin bulaguro manzon Allah baya barin shi, kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ma sahabbansa wasiya game da cewa su lazinci yin witri, kamar yadda yake faɗa, yake cewa ya ahadal qur'ani autiru, ya kuma abuta alqur'ani, ma'ana wanda Allah ya muku dace kuka haddace wani kaso na alqur'ani, manzo Allah yace ku yi witri. Sai yace fa inna Allaha witrun yuhibbul witra, domin Ubangiji ta'ala witri ne, mara ne, kuma yana kaunar witri. Wannan hadisi, hadisi ne sahihi, yana cikin as-sunan na al-Imam Abu Dawud, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi. Malam sai ya ce wa raka'atayn fajri, wato da raka'o'i biyu na al-fajr wanda ake yin su kafin sallar asuba, su ma sunna ce mai karfi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a zaman gida ba ko a cikin halin bulaguro raka'atul fajr manzo Allah baya barunta. Kuma ya faɗa game da bayani game da fadlarta, manzo Allah yake cewa raka'atul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Raka'o'i biyu na al-fajr da ake yi, manzo Allah yake sun fi duniya da duk abin da yake cikin ta. Yana daga cikin abin da yake nuna mana karfinta, tana daga cikin nafilfilin da aka shar'anta mana rama ta koda lokacin ya wuce. Misali, in mutum yawayi gari ya zo masallaci an tada sallar asuba, zai bi limami, ana gama sallar asuba yana iya komawa gefe ya ramu raka'atul fajr dinsa, ko ya bari sai rana ta hudo ta dan daukaka sannan ya rama. Malam sai yace wa salatul fitri wan nahri, da salla ta idin azumi da idin layya, ita ma sunna ce wadda take mai karfi. Bal ma wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa sallar idi wajibi ce, farilla ce, dole mutum ya je, idan mutum bai je ba yayi laifi. Kamar yadda hadisin da wato Ummu Aqiya Allah ya karama mata yadda take faɗa cewa an umarce mu mu fitar da mata waɗanda suke balagaggu, hatta da mata waɗanda suke ba sa fita, manzo Allah yace su ma a fitar da su, yace kai har masu al'ada su ma a fitar da su. To wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa sallar idin nan guda biyu wajibi ce, amma dai a gun jumhurin malamai sunna ce wadda take mai karfi. Malam sai yake faɗa, sai yace wa salati kushufi shamsi wal qamari idza nazala, da salla ta dishewar hasken rana ko hasken wata idan hallamarin ya faru. Allah ya kaddara wata ya dishi ko rana ta dishi haskenta ya tafi, to wannan an shar'anta mana salla ta musamman. Ita wannan salla ta dishewar hasken rana ko hasken wata, wannan sunna ce mai karfi daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta mana. kamar yadda yake fada inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llahi la yankhasifani ko kuma la yakhsifani limauti ahadin wala li hayatihi. Manzala sallallahu alaihi wasallama yace ku san da cewa rana da wata ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah yace rana da wata ba sa dishewa hasken su ya tafi domin mutuwar wani ko kuma rayuwarsa, domin an yi dacen rana ta dishe ranar da dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shine Ibrahim. Sai aka ji wasu daga cikin jama'a suna cewa ai rana ta dishe a sababin mutuwar Ibrahim. Aqida da man su a jahiliya in kaga rana ta dishe ko wata ya dishe to an haifi wani babba mai daraja ko kuma wani mai daraja ya mutu. Manzo Allah sai ya nuna musu ba haka bane, ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah, ba sa dishewa domin mutuwar wani ko aihuwar shi. Manzo Allah yace in har kun ga haka fa idza ra'aytum zalika fafzahu ila salati, in har kun ga rana ta dishe hasken ta ya tafi gaba daya sai kullan ko wani bangare na ta ko wata, manzo Allah yace ku zabura zuwa sallah. Mun yi bayani kamar yadda su malaman falaki suka yi bayanin wata baya yi kisifewa hasken shi ya dishe sai in ya kai matsayin Badar 13, 14, 15 daren cika shi. Duk kisifewar wata da za a samu ka same shi daren 13 ko 14 ko 15, ita kuwa rana ba ta dishewa sai ta kai 27, karshen ta 27 zuwa 28, an gane ku? A wannan tsakani ne rana take dishewa. Duk dishewar da rana take a cikin iru a cikin waɗannan kwanuka biyu ne, 27 zuwa 28 kafin wato mutuwar wata, a wannan lokaci ne take dishewa. To ita ma sunna ce mai ƙarfi. Malam sai ya ce wa salati istisqa'i mata wajaba, da sallah ta neman shayarwa a duk lokacin da ya cancanta, lokacin da ake buƙatar shayarwa, shayarwa ta mutane ko ta dabbobi ko ta shuka, a fita a je a yi sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana. To ita ma sunna ce mai ƙarfi, in dai an samu fari jama'a su fita su je su sallaci wannan sallah, ita ma tana daga cikin salloli biyar da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana. Malam sai yake faɗa, sai yake cewa wajtinabul maharim, wato da nisantar abubuwan da Allah ya haramta. Duk abin da Allah ya haramta to wajibi ne bawa ya nisance shi, kamar yadda ya faɗa in tajtanibu kaba'ira ma tunahuna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kuma ya faɗa game da sifar mu'mina allazina yajtanibuna al-kaba'ira, kam alladhina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu cewa mu nisanci abubuwan da Allah ya haramta, kamar yadda yake mana ijtanibu sab'al mubiqat, ashirka billahi wasihra har izuwa karshen hadisi. To shine anan malam yace wajtinabul mahari, da nisantar abubuwan da Allah ya haramta, sai yace walihi tirazu minan namimati, malam yace da kiyayewa game da annamimanci. Idan aka ce annamimanci a Hausa shine ake cewa gulma. Me ake nihi da annamimanci? Ka dauki zancen wani ka kai ka fada ma wani, domin nihin bata alakar da take tsakanin su. Duk zancen da in ka san in ka kai ma wani ya ji ka fada masa ai wani ya ce kaza, to zai kulle shi a zuciya, alakar da take tsakanin su zata baci, wannan shine ake kira annamimanci. An gane ku? Allah ya haramta mana annamimanci, kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa. Yana daga cikin dalilin da yake tabbatar da haramcin annamimanci, manzon Allah yake faɗa la yadkhulul jannata qattatun qattat aynam mam, annamimi baya shiga aljanna idan ya halitta ma kansa annamimanci, ko kuma ya zamanto a karan farko ba zai shiga ba sai an azabtar da shi gwargwadon laifinsa. Malam sai ya ce wal kadhibi, wato da ƙarya, da annamimanci da ƙarya da yi da mutane walgibati da yi da mutane wannan duka sifa ce ta munafikai ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya sifa ce ta munafikai ayatul munafiki salasun idha haddafa kazaba an gane ko idha haddafa idan ya ba da labari manzon Allah ya ce kazaba sai ya yi ƙarya a cikin labarinsa malam sai ya ce walgiba da yi da mutane cin naman mutane menene cin naman mutane ka ambata dan uwanka da abin da yake ki yake kyama bayan idan shi ka fada abin da yake ki yake kyama bayan idan shi wannan shine yi da mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana an tambaye shi wa malgiba menene yi da mutane manzo Allah sai ya ce zikruka akhaka bima yakra ambata dan uwanka da abin da yake ki yake kyama Ubangiji ta'ala ya haramta mana yi da mutane a fadarsa wala yaktab ba'dukum ba'da kar junanku ya ci naman juna sai ya ce wal bagai bi ghairil haqqi da zalunci ba tare da gaskiya ba ma'ana ka ketare iyaka ka yi ta'addanci akan rayuwar mutum ko mutuncin sa ko dukiyar shi ba tare da ya tsangwame ka ba sai ya ce wa an yuqala 'ala Allahi ma la ya'lam ko mutum ya yanki wata fada ya dangana ma ubangijinsa abinda ba shi da sani Allah ya haramta mana ya fada wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kuma ya fada qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghi bi ghairil haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sulbanan sai ya ce wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu domin fadar abinda baka da sani ka dangana ga ubangijinka wannan duka hanya ce ta shaytani inna ma ya'muhukum bisu'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu malam sai yace kullu hadha kaba'irul muharramat dukkan waɗannan abubuwa da na ambata muku malam yace manyan laifuka ne kuma haramun ne idan aka ce babban laifin da la'anta ta Allah ko ta manzansa ta tabbata akan mai laifin mai aikin ko manzon Allah yace ba ni ba ne kaza ko Allah yace ba ni ba ne kaza ko kuma aikin da Allah yace yayi fushi da mai kaza ko manzon Allah yace yayi fushi da mai kaza ko kuma aikin da Allah ya shar'anta haddi akan shi ko kuma aikin da Allah yayi kashe ni da barazana da wata hukuma a nan duniya ko a makoma lahira dukkan waɗannan ka'idodi ne wanda ake gane manyan laifuka malam yace dukkan waɗannan da na ambata muku manyan laifuka ne haramtattu ne malam sai yace wattaharri fil makasibi da kirdada game da sana'a duk abin da zaka yi na sana'a na nema wanda zaka rayu da shi to kai taka tsantsan ka kirdada abin da yake halak malam yace wal mafa'in da duk wani abincin da zaka saka ma cikin ka kai taka tsantsan ka tabbatar da cewa halak ne wal mashari da duk wani abin da zaka sha ka kunkwada wal malabis da duk tufafin da zaka sa malam yace kai taka tsantsan ka kirdada abin da yake halak malam sai yace wajtinabu shahawati da nisantar dukkan wata shahawa ta rayuwa fa innaha da'iyatu lirukubil muharramat domin ita shahawa mai kai mutunci zuwa aikata abubuwan da Allah ya haramta duk mutumin da yake bin shahawar zuciyarsa to zai aikata abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta malam sai yace famar ra'a haulal hima duk wanda yazo yana kiwo gefin shimge fa innahu yushiku an yuwaqi al hima tabbas ya kusa ya abka ma wannan shimge ba'ana mutum ya zo ya zagaye gonar shi ya yi shimge don kada dabobi su fada kai maimakon ka je can inda babu gonar mutane sai ka zo wannan gehin shimgen kake kiwon dabobinka to ya kusa wata rana ka saka dabobinka a cikin shimgen su yi kiwo a cikin gonar kenan duk dai abinda Allah ya haramta bawa ya nisance shi kar ma ka kusance abu ba ma ka aikata ba kar ma ka kusance shi domin duk wanda yake kusantar abinda Allah ya haramta to ya kusa ya abuka ma wannan abu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimu an gane ku ko kuma hadisi bayan hadisin da yake cewa faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram sai yace karra'iyar a haula lihima yushiku an yarta afihi. To wannan anan abinda muke so mu lura, bayan malam ya zo da abubuwa waɗanda suke na aqidu, wanda ita dama aqida a zuciya take, wanda kuma shine imani. To anan malam sai ya zo da abubuwa na aiki, kamar yadda magabata ahlus sunna wal jamaa game da duk talifin littafi na aqida da suke yi sai sun zo maka da wasu abubuwa na aiki dan ka tabbata imani baya inganta sai da aiki. In kai kalimatu shahada dole sai ka kwatanta duk abinda Allah ya shar'anta nayi, ka kwatanta abinda ya hane ka ka hannu. Idan ka koma ayoyi na Alkur'ani sun wuce a lissafa, bal ma malamai suka ce kalla ka samu aya Allah ya ambata imani a cikinta ba tare da ya ambata aiki ba. Kamar yadda fadarsa innal ladhina amanu wa amilus salihati sai yace kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ayoyin sun wuce a lissafa. Malam sai yace faman yusira li hadha, duk wanda aka hore shi aka saita shi ga wannan aqida, malam yace fa innahu min ad-dini ala hudan, tabbas yana kan shiriya game da wannan addini. Duk wanda Allah ya saita shi ya masa dace game da wannan abin da na ambata, malam yace fa innahu min ad-dini ala hudan, tabbas yana kan shiriya game da wannan addini. Wa min ar-rahmati ala raja, kuma yana bisa kauna da fata game da samun jinkan Allah. Duk wanda yake kokarin riko da wannan aqida, malam yace to wannan ana kyautata masa zaton samun rahama ta Ubangiji subhanahu wataala. Sai yace wa waffaqana Allah wa iyyaka ila sabilihil aqwa, Allah ya yi mun gamga da katar, Allah ya yi mana gamga da katar, wa iyyaka da kai mai karanta wannan littafi, ko kai wanda kake mai sauraron wannan littafi, malam yace Allah ya maka gamga da katar ila sabilihil aqwa, izuwa bin tafarkin shi wanda yake mafi daidaita, tafarkin sa al-aqwa mafi daidaici. Malam yace Allah ya maka dace kai mai karanta wannan littafin da kai mai sauraro, malam yace Allah ya muku dace. Wannan addu'a ce ta musamman malam yake yi mana. Sai yace bi manni hil jazilil aqdam, da baiwar sa wadda take mai kauri, al-aqdam wadda take mafi dadewa, wa jalalihil aliyil akram, da girman sa al-ali wanda yake mai matukar daukaka, al-akram wato mafi karamci. Wannan kenan sunnar magabata, duk ƙarshen littafi zaka ga suna addu'a ga duk wanda ya karanta littafin da duk wanda ya saurara, suna yi masa addu'a ta Allah ya yi masa dace, Allah ya yi masa gafara, Allah ya sa wannan abin da ya karanta ya amfanar da shi. Dan haka kenan mu ma me yake kan mu shine mu sakauta ma malam mu yi masa addu'ar Allah ya gafarta masa, ya sanya wannan littafi da ya wallafa a cikin mizanin sa na lada, kuma Allah ya tarar da mu tare da shi a cikin aljanna ta firdaus ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Shine malam sai yace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, amincin Allah ya tabbata akan ku da jin kansa, wa barakatuhu da albarkatunsa, wa ala man qara'a alaina salama, malam yace haka nan amincin Allah da jin kansa da albarkatunsa su tabbata akan duk wanda ya gaishe da mu, duk wanda ya mana sallama ya gaishe da mu, malam yace shi ma muna yi masa sallama. Sai yace wala yanalu salamullahi dawallina, wato amincin Allah baya shafar batatti waɗanda suka kauce ma wannan tafarki mai kyakke, tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, amincin Allah baya shafar su. Kamar yadda Allah ya faɗa la yanalu ahadi dhalimi, shine na malam yace wala yanalu salamullahi dawallina, amincin Allah baya shafar waɗanda suke batatti. Sai yace walhamdulillahi rabbil alamin, dukkan wani dangi ne yabo a sama ko a ƙasa, a duniya ko a lahira, cancanta ne ga Allah Ubangijin halittu. Nan muka zo ƙarshen wannan littafi, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana, kuma Allah ya amfanar da mu da abin da yake cikin sa, ya sakauta ma mawallafinsa da alkhairi. Insha Allah kenan darasi na gaba ma yi nazarin kuma wani littafi ya kamata ya mai gurbi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.